اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم معنا من دال عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن شاء الله يدعون فاركاراتو أشكين للتافي ميجرما للتافي تعليم المتعلم طريقة التعلم وانا للتافي واندي وانا للتافي أنا أتيما برهان الدين الزرنوجي shi wannan babban malami an haife shi ne a karni na biyar wanda kuma ya rasu a ƙarshen wannan karni hijira 591 malamin fiqhu ne sosai yana daga cikin gaggan malaman wato mazhaban Hanafiya kuma yayi karatu a wajen Burhanuddin Al-Marjinani Al-Hanafi wanda yayi littafin Kitabul Hidayah kuma ya rayu ne a garin wato Zarnuj wato a bayan wani korama wanda ake kiran shi Jehun a kasan Tajikistan a halin yanzu kenan wannan babban malami yayi wannan littafi kuma yayi matukar kokari sosai insha Allah ba tare da bata lokaci ba zamu ci gaba da karatu ko in ce zamu fara karatu cikin wannan littafi farko an kawo aya da Allah yake da khalaqal insan allamahul bayan Allah shine ya halicci mutum kuma ya sanar da shi bayani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wato godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita dan Adam bil ilmi da ilmi wal amali da kuma aiki da ilimin ala jami'il alam abisa dukkan alam dukkan talikai. Salatin Allah wa salatu wa salamu ala Muhammadin Sayyidil Arab wal Ajam. Salatin Allah da salamin Allah ya tabbata a bisa shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban wato Larabawa da Ajamawa. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulum wal hikam. Da alayansa da sahabbansa waɗanda sune mabubbugan wato ilmai da kuma hikimomi. Wabat bayan haka bana ba Allah yake cewa falan ma ra'aytu kaseeran min tullabil ilmi ita yayin da naga da yawa daga cikin daliban ilimi fi zamanina a wannan zamani namu yajiduna ilal ilmi suna kokari cikin neman ilimi wala yasluna amma ba sa saduwa wato yace wa min manafihi wa tamaratihi yuhramuna wato amfanin ilimin da kuma riba da yake cikin samun ilimi din yuhuramuna an haramta musu wannan lima annahum akhta'u tariqahu saboda sun kaucewa hanyar da ya dace a bi a nemi ilimi din fataraku shara'itahu suka bar shartota na neman ilimi yace wa kullu ma akhta'a tariqa dalla duk wanda kuma ya kaucewa hanya zai bata fala yanalul maqsuda bare samu abun da yake nufi ba kalla kadan ne au jallako da yawa ita da naga haka arattu sai na nufi wa ahabbtu nasu an ubayyana lahum in bayyana wa su daliban ilimi dariqat ta'limi hanyar neman ilimi alama ra'aytu fil kutubi abisa abun da na gani a cikin manyan littattafai wa sami'tu min asatizi naji kuma daga malamaina ulil ilmi wal hikam su malaman na ma'abota ilmi da hikima raja addu'ai nayi wannan ne saboda kudayin addu'a minar ragibina fihi al mukhlisin daga masu kudayi a cikin wato neman ilmi masu kudayi a cikin wannan littafin nawa al mukhlisin masu kuma ikhlasi wanda za su min addu'a bil fawzi in samu rabauta amma samu rabauta gaba ɗaya kenan wal kilas da kuma samun tsira fi yawmiddin a ranar sakamako yace ba da mustakartu Allah ta'ala fihi kuma ban fara littafin ba sai da na istikara na ba Allah zabi wanda kuma yana da kyau duk wanda zai wani lamari to ya ba Allah zadi a cikin yin wannan lamarin in ya bayyana masa yayi to sai yayi yace wa sammaituhu na kira wannan littafi ta'limul muta'allim tariqat ta'allum wato koyawa mai neman sani hanyar da ake bi a nemi sani yace waja'altuhu fusulan na sanya wannan littafi fasali fasali to zamu ji fasalolin da suke cikin wannan littafi yace faslun fasali na farko fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi wato cikin mene hakikanin ilimi sannan me fiqhu sannan me fadlasa yace fasali na biyu zai magana ne tin niyyati a cikin wato niyya halit ta'allum a halin neman ilimi wace irin niyya ya kamata dalibin ilimi ya yi fasali na uku fi ikhtiyaril ilmi wal ustaz cikin zaben ilimi din wal ustaz da kuma zaben malami wal shariki da kuma zaben abokin karatu wal sabati da kuma samun sabati wato tabbata akan karatun ba tare da an fara an bari ba faslun fasali na wato hudu zai yi magana fi ta'zimil ilmi wa ahlihi cikin girman ilimi din da kuma abota ilimi a fasali na biyar zai yi magana fi jiddi wal muwazabati cikin wato kokari da kuma dogewa wal himmati da himma fasali na shida zai yi bayani fi bidayati sabqi a cikin wato farkon wato a sirereniya wa tartibihi da kuma jerantuwansa wa qadarihi da kuma girmansa fasali na bakwai zai magana fi tawakkul cikin dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala fasali na takwas zai bayani fi istifadi cikin wato neman fa'ida a da fa'idantarwa a fasali na tara zai magana fil wara'i cikin tsantseni halat ta'allum a hali a lokacin wato neman ilimi a fasali na goma zai magana fi ma wirsul hibza mene yake gadar da kaifin basira kaifin hadda wa fi ma yusul nisyan mene yake gadarwa bawa yawan mantuwa fasali na 11 zai mana magana fi ma yajlibur rizq cikin abun da yake jawo wa bawa arziki wa ma yamna'uhu da kuma abun da yake hana samun arziki yake sa talauci kenan sannan wa ma yazidu kuma mene yake karawa fil umri cikin nisan kwana mutum yayi tsawon rai kuma yan kusu mene kuma yake ja mutum yayi gajeren kwana duk a cikin wannan littafi insha Allah yake wa ma tawfiqi illa billah bani da wani gamkatar sai a wajen Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi makoma take yaje faslun wato fasali na farko wanda zai mana magana fi mahiyatil ilmi cikin hakikanin ilmi wal fiqhi da fiqhi wa fadli da fadlansa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wato neman ilmi farilla ne akan musulmi namiji da musulma mace wannan ya zamto mutum ko yayi karatu to ya tsaya wa iyalinsa ta yi karatu saboda dukkan mu farilla ne mu nemi ilmi yace ilam ka sani annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin ba zai yi a farlantawa dukkan musulmi a ce sai ya nemi kuma kowane ilimi ba a'a yace wannan ba zai yi ba wa inna ma yuftaradu alaihi talabu ilmi hal ilmil hal abinda ake farlanta masa kawai shine neman ilimin halin da yake ciki fa innahu yuqalu domin ana cewa أفضل العلم علم الحال ما في فيتين علم شين علم حالي وأفضل العمل حفظ الحال ما في فيتين أي كي كما شين كي أي حال عندك كي يتي ويفتر على المسلم فاتو ينا فرلانتا أكم مسلمي طلب علم ما يقو له في حاله أي حال كان فاتو ينا فرلانتا أكم كون مسلمي نيمن علمي أبند ذي أوكو غريشي a yanayin da yake ciki a kuma kowane irin yanayi ne fa innahu la budda lahu min as-salati dole ne mu'mini musulmi yayi sallah to fa yuftaraju alaihi to dole a farlanta masa idan farilla akan shi ilmin ma ya qaulahu fi salati, ilmin abun da zai auku a gare shi a cikin sallarsa, bi qadari ma yuaddi bihi farda salati, gurgudan abun da zai bada farillan sallah da shi, wa yajibu alayhi kuma ya wajaba a gare shi, bi qadari ma yuaddi bihi alwajiba, ya san ilmin gurgudan abun da zai bada wajibi da shi, li'anna domin ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi, domin duk abun da sai an bi ta hanyarsa a iya tsaida farilla to ya kunu fardan shi ma farilla ne. Misali baligi dole sai yayi wankan janaba, yayi tsarki to kaga dole ya san meye farillan wankan janaba, sunnonin sa mustahabbai dole ya sani, baligi dole sai yayi tsarki, tsarkin yashi na shi ma kashi kashi, akwai na istinja'i, akwai na istijmari, sannan akwai hadasi, babban hadasi, akwai karamin hadasi, to dole sai ya san wa'annan abubuwa gaba daya, saboda me, saboda dole abubuwa ne waɗanda suke wajibabbu kuma za su kai shi ga sallansa, kuma da su ne ingantuwar sallansa, sannan ya zo ya san farillan alwala, to sunnonin alwala, mustahabban alwala, sannan farillan sallah, sunnonin sallah, mustahabban sallah, dole bawa sai ya san waɗannan. Yace wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban, duk abin da sai an bi ta hanyar sa a san wajibi to shi ma wajibi ne wannan abu, wa kadhalika fi sawmi, haka nan azumin sa, dole ka san azumi da farillan azumi yake, me sunna azumi, me mustahabi azumin mutum, wa zakat, ka san me zakka ya ake yi, ya ake yi, ya ake yi, in kana lahu malun, idan mutum yana da dukiya, wal hajj, sannan mutum ya san ya ake yin aikin hajji, in wajaba alayhi, idan hajjin ya wajaba akan shi, waka zalika fil buyu'i, haka nan a kasuwanci, in kana muttajiran, in ya kasance dan kasuwa dole ya san me halal me haram a lamarin kasuwancin sa. Ila an ce li Muhammad ibn Hasan rahimahullah, an ce wa Muhammad dan Hasan Allah ya masa rahama, ala tusannifu kitaban fi zuhudi, shin ba za ka wallafa littafi da zai magana a cikin zuhudu ba, kala yace sannabtu kitaban fil buyu'i, yace ai na wallafa littafi a cikin kasuwanci, yani wato yana nufin az-zahidu, shi magujin duniya, huwa man yatahazzaru an shubuhati, shine wanda yake kiyayuwa daga dukkan shubuhohi, wal makaruhati, da abunda suke makaruhai, fit tijarati, a cikin kasuwanci, wa kadhalika, haka nan fi sa'iril mu'amalati, haka nan a sauran dukkan mu'amaloli, wal hiraf, da sana'o'a, kowaye akan sana'ar sa yayi kokari ya san me halal me haram me algus me ne in kai Allah ya yarda, me ne in kai Allah zai fushi, kowa akan sana'ar sa ya san wannan. Yace wa kullu man istagala bi shay'in minha yuftaradu alayhi ilmu taharruzi anil harami fihi, yace duk wanda ya shagala da wani abu daga cikin waɗannan sana'o'a to farilla ne akan shi ya san ilimin ya zai kiyaye kansa daga aukawa cikin haramu a cikin wannan sana'o. Wa kadhalika, haka nan yuftaradu alayhi ilmu ahwalil qalbi, farilla ne ya san ilimoman wato yanayoyin zuciya, lafiyar zuciyarsa da rashin lafiyanta, yane ne tawonku, yane ne kuma ba ta da lafiya, ya matsalolanta suke, minat tawakkul, ta ya zai koyi dogara da Allah, wal inaba, da kuma koma zuwa ga Allah, wal kashiya, da tsoron Allah, warida, da neman yardar Allah, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali, domin wannan mai aukuwa ne a cikin dukkan yanoya. Yace wa sharaful ilmi, daukan ilmi la yakfa ala ahadin, bai buya ga kowa ba, kowa ya san ilmi madaukaki ne, is huwa wal muqtasu, domin shi ilmi an koye, an kebance shi ne bil insaniya, ga dan adam shi aka bawa ilimi, shi aka bashi daman kuma ya nemo ilimi, tunda kake baka taba ganin akuyar gidanku ta dauki littafi za ta je karatu ba, ko ka taba gani? Babu dan adam aka bawa wannan girma, alhamdulillah. Ita li anna jami'a al-kitali suwa al-ilmi yashtariku fihi al-insan wa sa'iru al-hayawan, domin dukkan dabi'u in dai ba ilimi ba to dan adam yana tarayya a cikin wannan dabi'u da sauran dabbobi, in kana ji da kashaja'a, in kana ji da jarunta ne, akwai dabbobin wanda suka fi ka jarinta irin su zaki wacce ra'a in kana ji ta karfin zuciya ne akwai mai karfin zuciya a cikin wato a dabbobi irin uda uda karfin zuciya ne da shi ga rashin tsoro tunda shi yana iya hawa fuskan gwamna ma kai kaga ya hau kan kashi ya je kan fuskan gwamna ma ya hau ikon Allah sai ka je wajen taro zaka ikon Allah ya hau kan fuskan sarki to wannan ai yarinta ne mala kai yanzu ko kusa kai sai an kore ka da bulala mala ya kabro din amma shi ana kore shi ana fifita sai ya zo shi fifi an tambayi wani malami wai me yasa Allah ya kuda yace saboda maganin masu girman kai ka gama dai yanzu yana hawa kanka ka sa kayan kana fadi zai ga kudaje duk a jikinka haka dai to shine wajara wal quwwa ga karfi wa juri da kyauta wannan duk dabbobi ma suna da wannan wa shafaqa da tausayi duk dabbobi suna da wannan wa ghairiha da wasu dabi'un duka su wal in sai dai ilimi ilimin ma musamman daukar littafi a je a yi karatu a wajen malami to wannan shine ba a ba dabbobi ba ba a ba sauran halittu ba in ba dan adam ba wa bihi azhara Allahu ta'ala fadla adama alayhi salam ala ta ala al mala'ikati da ilimi Allah ya bayyana fadlan annabi Adamu akan sauran mala'iku wa amarahum bisujudi lahu ya umarce su su masa sujada wa inna ma sharaful ilmi kaga daukakan ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa ai yana ma daga cikin daukakan ilmi saboda hanya ce tilo wacce za ta kai ka ga tsoron Allah ka ga yamin yadda wanda bai da ilmi zai ji tsoron Allah to ya san ma Allah ne bare ji tsoron sa to shine ai ai duk abin da ga mutum yana jin tsoron sa ya san illarsa ne misali talauci ai muna jin tsoron talauci saboda mun san illarsa ai sai hana ma komai a rayuwa yawa to shine yace allati yastahiqu biha almar'u ala karamati inda Allah tabaaraka wa ta'ala yace shi kuma takawadin nan da shine bawa zai cancanci samun girma a wajen Allah ta'ala wa sa'adatul abadiyya da kuma samun arziki na har abada shine shiga aljanna ko kuma jin dadin rayuwar duniya ma da lahira wannan duk ya tabbata ga abocin ilimi ne kama kila kamar yadda aka ce da Muhammad ibn Hassan ga Muhammad dan Hassan dan Abdullahi Allah ya masa rahama yace ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kum mustafidan kull yawmin ziyadatan min al-ilmi wasba fil buhuril fawaid tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ila al-birri wat taqwa wa a'dalu qa'idin wal alamul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i shada'id idan ta'allam ka nemi ilmi fa innal ilma domin ilmi zainul li ahlihi qawani ga ma'abuta shi wa fadlun sannan fifiko ne wa unwanun sannan tambari ne li kullil mahamidi wanda yake ja maka dukkan yabo yanzu a kafet zaka ji karatun malami sai kai ba ha iyayen sa addu'a a kafet ba zaka ji yayi ba karatu mai dadi mai zaki ka samu fa'ida har iyayen sa ya kawo maka addu'a ya kawo maka addu'a wannan sai karatu yanzu duk dukiyanka ba zai yiwu a ce wani yana can uwa duniya ka kai masa yana can ka kai masa yana can amma da ilimi sai ka amfana dubban mutane wanda ma baka taba ganin su ba ba taba ganin ka ba kuma sun fa'idantu da kai alhamdulillah kuma in ya an dace har ta alifai kai to sai yanzu har bayan rayuwanka ana daga a ce bana kenan yanzu wannan mai littafin nan kusan yanzu shekara 1000 da barin sa duniya a to an a yarasu a hijirar manzo Allah sai san 591 yanzu muka faɗa to kaga yanzu muna 1445 to kaga ai tafiyar ta tafi ai shekara kusan 900 da wani abu to amma ha yanzu gashi ne mun dauko muna masa addu'a Allah ya ji kansa saboda ne saboda kokarin da yi kaga wannan kadai ya isa arziki ga ilimi to kuma kafin mu mutum dubu nawa so karanta littafin ko miliyan nawa tunda ba inda ba karanta shi Allah ya saka mu da alkhairi yace wa kum mustafidan kull yawmin ziyadatan min al-ilmi wasba fi buhuril fawaid yace ka zama kullum mustafidan mai neman fa'ida kulla yawmin kowanne rana ziyaratan min al-ilmi ka nemi ƙari na ilimi wasbah kai iyo fi buhuril fawaidi a cikin kogunan fa'idodi ka samu wata fa'ida duk dai abin da zai ƙara zuciyarka imani da amfani da jin dadi tafaqqah yace ka nemi ilimin fiqhu fa innal fiqha domin ilimin fiqhu domin fiqhu afdalu ka'idin shine mafi fitin jagora ilal birri zuwa ga nagarta wa taqwa zuwa ga koran Allah wa adalu qasidin kuma shine mafi adalcin qasidin mai nufi huwa al-alamul hadi yace shine tuta al-hadi mai shirirwa ila sunanil huda zuwa ga sunonin shari'a huwa al-hisnu shine katanga ko birni wanda yunji wanda duk wanda ya shiga wannan birni yunji zai tsira min jami'i shada'idi daga dukkan tsananci wallahi in kana da ilimi kaddara gidanka a wani ba a ci ba sai ka ce to sai me gidan annaba ma akan wani ba a ci ba ai hakan ba ya nuna Allah baya kanka bane in yau kurkuku a kai ka sai me an kai annabi Daniel an kai annabi Yusuf sai me kai an kai ka yau in bulala ne aka yi maka an yi wasu Imam Malik an yi wa manyan bayin Allah wasu ma har tsirara an yawo da su cikin kasuwa kuma da darajarsu da girmansu a wajen Allah yau in kisan gila ne aka maka an yi wa Imam Hussein in an sa ma guba ne a abinci ko a shayi ka sha ka rasu an yi wa Imam Hassan duk abin da za a yi maka ko zai faru da kai a wannan duniya in jinya ce ta kici da kici ne ba ga Annabi Ayyub duk abin da za ka shiga akwai abin da zai rarrashe ka a cikin ilminka to ga yayin baka yi ilimi ba ina abin zai yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ومن قبل كاتم لما سرنا سنك منك ودادي لا شادك المستقيم وعلى آل أقدرهم كان نبيهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله